إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وتا إشرين دبقي زوات جماد الأولى shekara 1447 hijira ta manzon sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya dace da 18 ga watan 11 shekara 2025 shekarar miladiya. Zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah wallafa al-Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen alaihi rahmatullah. Dan uwa, idan ba a manta ba, ajiya malam ya tattauna ne game da yanayin da mutum zai zauna tsakanin tahiyya guda biyu, shine inda malam ya mana dogon bayani tsakanin sujada guda biyu, afwan ba tahiyya ba, tsakanin sujada guda biyu da yadda zai ajiye hannunsa. Inda malam ya tafi akan ra'ayin mutum zai dora hannunsa ne ya ajiye shi kamar yadda yake ajiye shi lokacin da zai tahiyya ta farko ko ta biyu. Malam ya yi hujja ne da wata ka'ida كما لم أصول الفقه لتكتوى ذكر فرد من أفراد العام بحكمه لا يخصصه وان بياني يا جماعه أكن هكا سنما ليطلقوا وجن بياني جمد الهيئات القولية للجلسة بين السجلتين مي أكي فأنا لو كتن دمتين يزونا تكال سجلة قدابيو وان ما لن يكاو منا الدعاء رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. Malam yace wannan addu'a mutum zai karanta ta ne haka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita, ba tare da jingina mata bamiri na jam'i ba, kace Allahumma ighfir lana warhamna da sauransu. A'a, zaka faɗe ta ne yadda annabi tsira da amsa tsara tabbata a gare shi ya koyar da ita da siga ta ifradi. Mun tsaya daidai inda malam yace wa rawa Abu Dawuda الإمام أبو داود أفتد حديثي عن ابن عباس رضي الله عنهما لدى صحابي عبد الله بن عباس الله تعالى مسير داشي دماهي فنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين. حقيقة أن مسير هذا أمنتي سأرى تبتع قريشي ينا فقات وكان سجد قدابي ينا تيوى اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. irin waccan addu'a da muka karanta jiya, wannan hadisin malam ya kawo mana a baya. Za ku ga ba hadisin malam ya kawo ba, kawai ya kawo addu'an ne, yanzu malam sai ya kawo hadisin da yadda yake. warawa min hadith Huzaifata, haka nan al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi daga sahabi Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kara masa yarda, annahu kana yaqulu, ya kasance yana cewa annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, rabbighfirli, ma'ana ko ka ce rabbighfirli warhamni zuwa ƙarshe, ko kuma ka ce rabbighfirli ke ta maimaitawa, shi ma ya yi. Idan ka ce rabbighfirli gwargwadon yadda limaminka zai zauna ya gama tasa addu'ar ya tafi sujjada ta biyu, to kai kuma sai kai ta maimaita mai rabbighfirli, hakan kai kadai ne ma, babu laifi zaka ta maimaita mai rabbighfirli. Hakan idan sallar da kake, sallar da take buƙatar dogon zama a irin wannan zaman, idan kai sujjada ka dago, zaka zauna zama mai dan tsayi, saboda kai karatu mai tsayi, kai ruku'u mai tsayi, kai sujjada mai tsayi, shi ma zama zaka yi shi mai tsayi daidai gurgudu. Babu laifi sai kai ta maimaita wannan rabbighfirli, Allah ka gafarta mu, Allah ka gafarta mu, babu laifi sai kai ta karanta wannan. Shi ma ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin Kitabu Salati babu du'a'i bayna sajdatayn, hadisi ne lamba ta 850. bali yace wali ahmada an ibn abbas radiyallahu anhuma haka imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani alayhi rahmatullah ya fitar da hadisi daga sahabi abdullahi dan abbas allah kara musu yarda rabbi ighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini haka yazo a cikin lafazin imam ahmad dan hanbal dake cikin musnad da wannan lafazi zada fi riwayatin wajibirni shi ma imam ahmad dan hanbal a cikin wata riwaya ta sa ya kara da wajibirni kamar yadda yake a daya cikin riwayar abu dawud da saboda haka wajibirni ya tabbata a cikin riwayar abu dawud da kuma riwayar imam ahmad dan hanbal malaiti rabbi ighfirli shi lafazin rabbi ighfirli abin da yake nufi shine almaghfiratu tatadammanu qalbu shay'aini as-sitru wat-tajawuz malaiti lokacin da kake cewa rabbi ighfirli Allah ka gafarta min shi malaiti wannan lafazin da ka faɗa ya kunshi neman abubuwa guda biyu da kake a wajen Allah subhanahu wata'ala menene abubuwa guda biyu na farko as-sitru shine sitirce ka lullube ka a sa maka gyauto na sitira a lullube ka daga zunubin da ka aikata abu na biyu kuma shine me at-tajawuz shine kautar da zunubin da dauke shi daga kanka ya kasance kamar baka yi ba abu guda biyu ne yan uwa guda biyu na farko lullube ka Allah madaukakin sarki ya lullube ka ya kare ka ya kasance zunubin bai bayyana mutane sun san shi ba na biyu kuma sai Allah madaukakin sarki ya yafe maka shi ya tafi maka da shi lafazin rabbi ghafir li aqwadi ya kunshi wannan lokacin da kake fadar haka malaiti li annaha ma'khuzatun min al-mighfar ita kalmar rabbi ghafir li an tsago ta ne an ciro ita kalmar ne daga kalmar al-mighfar ita kuma al-mighfar me take nufi sai malaiti wal mighfar ma yalbisuhu al-insanu fil qitali ala ra'sihi yattaqi biha as-sihama al-mighfar shine abinda mutum yake sawa a kansa fil qitali lokacin da ake yaki ala ra'sihi a kansa yattaqi biha as-sihama yake kare sukan mashi da wannan abin da yasa a kan nasa shine irin hulan nan ta karfe ne ko ta kwano ko an gane irin ta aiko yawa wanda zaku ga mayaka suna sata hula ce da ake yin ta ko da karfe ko da wani abu sai idan aka sare ka da takobi aka sai dai a sare ne wannan hular saran ba zai ratsa ya shiga sanke ji maka ciwo ba idan ma kibiya aka harbo sai dai ta duki wannan karfen ta fada kasa in ma mashi ne aka harbe ka da shi aka jefo ka da shi sai dai ta ki wannan karfen shi ma ya fada kasa amma ba zai same ka to ita wannan hular ita ce laraba suke ce mata al-mighfar hula da ake kare sara da shi ko kwalkwali suke ce mace ko wani abu makamancin haka malaiti wa hadha al-mighfar shi wannan mighfar din yahsul bihi as-sitr wa thani al-wiqaya ana samu abubuwa guda biyu da shi na farko as-sitr idan ka dora shi akan kai yana sitince kanka yana lullube kanka ba wanda yake iya ganin kanka dan uwa ba haka bane idan ka sa wannan hular za ta shigo ne haka har kusan nan din kaka to kaga babu wanda yake iya ganin kanka kaga ta lullube ta sitince kanka abu na biyu da take kenan na biyu kuma al-wiqaya shine kariya da tsaro kaga bayan ta lullube kanka kuma nabi idan aka jefe ka da mashi ko aka sare ka da takobi wannan saran ba zai samu kanka ba sai dai sami sai dai sare ka kaga abu biyu take yi kenan sai malaiti idan in ko haka ne rabbi ighfirli lafazin rabbi ighfirli abin da yake nufi ai istura alayya dhunubi ya ubangiji ka sitirce ni daga zunubaina hatta la yattali alayya ahad sai da ba wanda zai iya ganin abin da haka ne sai yadda ba wanda zai iya gano abin da ne siwa ka banda kai ya ubangiji kowanne dan adam mai laifi ne kowanne dan adam mai sako ne amma duk mutumin kirki duk wanda yake mai kirki ne akwai ragowar mutunci a cikin zuciyarsa baya so ya saba Allah mutane su gani baya so ya abin da ba daidai mutane su sani yan uwa haka ne ko ba haka ba lokacin da kaga mutum yana zunubi yana kafafa da zunubinsa yana tabajjuji da zalubinsa yana bayyana wa mutane yana yi a fili shi ba wani wanda yake jin tsoro ko abin da kamar da kato ya cika cikakken fasik Allah kiyaye mu shi sa annabi tsira da amsi tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi na Qudsi Allah subhanahu wataala yake cewa duk bayina
ababan yi wa afuwa ne zan gafarta musu yace illal mujahirina banda masu bayyana zunubi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa dukkanin bayina ababan gafartawa ne mu'afan zan gafarta musu zunuban su illal mujahirina sai wanda suke bayyana wa afi kamar an tambaya su waye masu bayyana sai Allah madaukakin sarki a cikin hadisi sai Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi tsara bayani yace mutun zai zunubin sa da daddare ya kwana yana zunubin sa Allah madaukakin sarki ya sitirce shi ba wanda ya san ba wanda ya san yayi amma sai ya wayi gari yana bada labari yana cewa jiri da daddare yayi kaza nayi kaza sai ya yaye wannan sitira da Allah madaukakin sarki ya dora masa Allah ya ce irin waɗannan baya ya fi musu in kun fahimta da kyau to daga ba abin burgewa bane ba abin jin daɗi bane ka zo ka rinka bada labari kai kaza kai kaza wallahi wannan ba karamin bala'i bane yan uwa yana kekasar da zuciyar mutum yana busar da zuciyar mutum eh yana busar da zuciyar dan adam kwarai da gaske shi zunubi so ake ka guje shi gaba daya idan ka zame kai ka samu zamiya ka aikata shi to ka boye shi sa aka ce hatta kai da kazo ka tarar da wani yana wani abin da ba daidai ba yi kokari ka ga kai rufa masa shi yi kokari kai masa nasiha kai ya saki amma karfa masa shi sai kada ka fito ka bayyana shi dan wannan fata an fahimta wannan mu kuma kun ga yanzu aka san haka muke kowa neman dan uwan sa yake zunubi ya dauka je ya dai za ka laɓe wani ake da waya ana dauka wani yana can fa ya laɓe a wani je yana dan abin sai ga wani ya dauka da waya ya dan Allah ba haka ake ba al'ummar da take cikin irin wannan tana cikin matsala wallahi muna cikin matsala yan uwa saboda ka'ida ce ta Allah madaukakin sarki sai duk wanda yake annabi kira da muke tsara tabbata gare shi yace man tatabba auratin nas tatabba Allahu auratahu duk wanda yake bin al'auran mutane yana bin diddigin mutane game wani yake na zunubi yazo ma da labari me wani yake shi kuma sai Allah madaukakin sarki ya ba al'aurarsa wannan alƙawari ne da Allah ya yi wa kansa in dai zaka rinka bibiye mutane wallahi kamar sai Allah ya bibiye ka annabi yace sai Allah ya tona asirinsa ko da tsakiyar tsakar gidansa ne a cikin ƴaƴansa da matansa wallahi sai Allah ya tona asirinsa to wannan shine abinda kuma muka jarraba da shi yanzu kowa so yake ga dan uwansa yayi abinda ba daidai ba yaje bada labari aiwa ne yayi kaza aiwa ko me riba a cikin ban sani ba shi zunubi kullum so ake a gaba a sansa yanzu barin ba ku wani misali da yawa daga cikin lifuffuka da ba a san su ba yanzu duk sun taso an san su me dalili saboda yawan bada labari radio bada labari yanzu har irin gidajen radio har Allah ake cike a wani laifi a dauko a zo a bada labari sai an zo an yi kaza a waje kaza an yi taɗe a waje kaza an yi irin labari marasa daɗi kullun za ka sune kanin labaran sune abinda ake so a rinka faɗa wallahi wannan ba daidai ba ne Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wadanda suke so su rinka yada alfashi a cikin mutane wani laifin ba a san shi ba a bar shi in aka yi shi a kashe kesi din tsakanin yan sanda da hukuma shikenan ba sai an kawo shi an jawo shi an kawo shi gidan radio ko an kawo shi social media ba a kashe shi a can ba wanda ya san shi amma lokacin da ake faɗa ake bada labari a lokacin zuciyar wani mai rashin lafiya za ta tsare shi kuma a lokacin zai fara wallahi haka ne yan uwa wani shi laifin kwata-kwata baya zuwa kwakwalwarsa amma daga lokacin da aka bada labari sai ce a'a dama ana bakin kaza dama za a bari in gwada ni ma kai yadda kake ganin zuciyarka mai kyau to wannan zuciyarsa wallahi cike take da rashin lafiya cike take da rashin lafiya annace rashin lafiya ta fasikanci ko wani abin da ya kamata haka Allah yake ji wani sabon zunubi ya je ya gwada yan uwa ba haka bane shine abin da ake ci saboda haka shi zunubi kullum so ake a rinka boye shi a rinka saka ya shi ba a so ma a rinka bayyana shi ana fito da shi fili ba wani malami da zai ce wai a rinka fito da zunubi ana bada labarin sa da mutane su gyara ba wani gyara wanda sai su karshe ka ciki wallahi Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa saboda haka abin da kake cewa shine Allah madaukakin sarki ya kankare maka zunubin ka kada mutane su gani banda kai li'anna al-insana saboda mutum la yuhibbu an yattali'a an-nasu 'ala ma fa'alahu min al-ma'asi mutum baya so mutane su ringa tsinkayar abin da yake aikatawa na sako in dai mutum kirki wa aiban sai abu na biyu kuma tajawuz anni fala tu'aqibni 'alayha Allah ka tafiyar da zanubin game da ni ka dauke shi daga gare ni la tu'aqibni ala hakada kamar hukuma da wannan zulubin idan Allah ya sitirce ka ya kare ka wato idan fa Allah ya sitirce ka ɗan uwa hatta a lahira babu wanda zai san abin da kai ina fatan fahimta idan Allah ya sitirce ka ka tuba ka koma ga Allah wallahi har a lahira babu wanda zai san abin da kai har a lahira shikenan zan san ka ya wuce Allah madaukakin sarki ya kai matsa wajen karrama mayin sa ɗan uwa ya Allah madaukakin sarki mun gode maka abu nabi kuma shine Allah madaukakin sarki bai maka hukuma akan sa ba shine ba na Allahumma ghafirni shine wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna duk lokacin da suka aikata wani aiki na ba daidai ba sai su tuna Allah kuma sai su firgita sai su razana sai a kuma ai ta izgifari kuma astaghfirullah Allah na tuba Allah ka yafe ni Allah ka shirye ni mutum ya tsaye ta kuka duk zuciya wanda take da irin wannan to zuciya ce lafiyayyen zuciya yana da kyakkyawar zuciya ya gode wa Allah madaukakin sarki duk mutumin da zai laifi ya rinka zargin kansa ya rinka jin yayi ba daidai ba ya koma ya ta istighfari to wannan ya gode wa Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta baya nuna cewa kuma daga lokacin ya zama malaika ya daina sabo baya nuna haka wani lokaci kuma zai ƙara zamewa ba haka bane amma in ya zame din kuma zai ƙara zargin kansa sai ta ce nafsin lawwama fala uqsimu bin nafsin lawwama zuciya mai zargin kanta kenan Allah ya shirye da mu gaba da malai ce amma qauluka amma fadinka a cikin addu'ar da kace irhamni Allah kai min rahama fa ma'anahu abinda wannan yake nufi qaddir li ar-rahmata allati biha husul al-matlubi wa zawal al-marhub shine Allah ka kaddara min rahamar da ita ne zan samu al-matlub abin nema abinda duk nake nema idan kai min rahama ya ubangiji zan kai zuwa gare shi zan same shi sannan kuma da rahamar ka ne ya ubangiji wa zawalil marhub duk abin da yake firgita ne yake tsorata ne zai gushe idan kai min rahama rahamar Allah madaukakin sarki ta kunshi kaiwa zuwa ga abin da kake nema da gushewar abin da kake jin tsoro in Allah ya maka rahama ka samu waɗannan abubuwan guda biyu afini fadin sa a cikin addu'a da yace afini sai yace minal maradil hissi wal ma'nawi shine Allah ka bani lafiya daga rashin lafiya guda biyu rashin lafiya ta farko ita ce al hissi rashin lafiya ta zahiri ciwon kai, zazzabi, mashashara, gulando, duk irin waɗannan abubuwan su ne al-maradul hissi, rashin lafiya na zahiri. Wal ma'anawi da rashin lafiya ta ma'ana, rashin lafiya na zuciya kenan. Su ne hikidi, jinni, hasada, da sauran irin waɗannan abubuwa na zuciya, duk irin su. To kaga su waɗannan abubuwa ne da ba a gani ko? Yawwa, yanzu rashin lafiya, zazzabi da mai duk gashi na zahiri ana gani. Amma su irin waɗancan rashin lafiya na zuciya sai dai tasirin su ya bayyana haka ne ko to dukkanin su idan ka ce Allahumma afini ka roki Allah madaukakin sarki ya baka lafiya ya warkar da kai daga waɗannan cututtuka gaba daya malai yace wa huwa al wal ma'nawi al hissi huwa marad al badan rashin lafiya ta al hissi malai yace shine rashin lafiya na gangan jiki wal ma'nawi rashin lafiya ta ma'ana kuma maradul qalb ita ce rashin lafiya ta zuciya nas'alullaha salamata min al-amrayn muna roƙon Allah ne ya kubutar da mu daga dukkan al'amuran guda biyu rashin lafiya ta jin ta gangan jiki rashin lafiya ta zuciya duk wanda bai kubuta daga waɗannan abubuwan guda biyu ba to ba shi ba zaman lafiya a duniya ya kubuta daga rashin lafiya ta gangan jiki ya kubuta daga rashin lafiya ta zuciya idan gangan jikinka tana nan lafiya kalau zuciyarka ba ta da lafiya to ba fa mutum bane kai ya akwai saura haka nan idan zuciyarka tana da lafiya ga gaji kika ba ta lafiya to wannan ya danfa sauki sai dai kuma a duniya ba ka jira da zaman duniya ba saboda babu lafiya haka ne to amma in aka ce ka zaɓi daya da rashin lafiyar zuciya da ta gangan jiki wanda yafi wanda ta gangan jiki wanda kai rashin lafiya ta gangan jiki a yafi sauki sosai ma kuwa rashin lafiya ta gangan jiki alada ake baka ba haka bane wannan nishin da kake yi kanka ne maka zunubi ake kullun ƙara shiga cikin rashin lafiyar da kake Allah madaukakin sarki kankare maka zunubi yake cikin rashin lafiyar da zaka kai tashi wallahi kanka zunubin da aka kankare maka da ba dan adam bane da sai ka ce a dan karo wata Allah kankare maka zunubi yake haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata gare shi amma rashin lafiyar zuciya ita kuma in banda bala'i babu nan ta karje fata nesa nesa da Allah madaukakin sarki nesa da mutane kullun haka take kare to kaga wanda waccan din ay afini min mardil qalbi mardil badan mal yace ujburni a cikin addu'ar fadin annabi kira da amince tsara tabbata gare shi da yace wajburni ay ujbur naqsi ay ya ubangiji ka gyara ka dora tawayata لأن الإنسان دائما في نقص saboda dan adam shi kode yaushe baka rasa shi da tawaya haka mutun yake haka dan adam yake shi sa ba haushe yake cewa dan adam tare yake bai cika goma ba wallahi wannan magana ce ta hikima mai kyau haka ne yan uwa in ba manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda yake goma bisa goma wallahi babu sai ne ka samu 5 4 3 1 wani ma 0.1 wani abu ba haka bane Allah da haka muke gaba daya kowa an ka bibiye shi ina ga muku wannan kowa ka bibiye shi da kyau ka gani a cikin mu'amalarsa a cikin addinin sai ka samu tawaya kowa ne ne ina ga muku wannan kowa ne ne sai dai wani yafi wani dama ba haka bane wani yafi wani a bangare kaza wani yafi wani a bangare kaza amma duk dan adam haka yake kuma a hakan yadda Allah ya yi mu ya san raunin mu insha Allah ta'ala haka zamu tayi mu fada mu tashi Allah da mu je mu shiga aljanna eh insha Allah ta'ala eh kullun dai mutun ya rinka kallon kansa a matsayin mai rauni kada ka taba kallon kanka a matsayin wani perfect kullun in ka ci za ka kallon kanka a matsayin wani wai ko kai jikake ne to a lokacin ka fara sawa kanka tawaya daga lokacin da ka fara kanka kallon kanka a matsayin wani cikakke shine mataki na farko da ka fara hawa na sawa kanka tawaya mai girma a cikin rayuwarka kullun ka rinka kallon kanka a matsayin mai na kasashe ke kullun kokarin tashi kake sai kaga kullun gyara kake kokari kullun gyara kake kokari to haka dan adam yake yanguwa mala yace imma ayyata hawa nabi wajibi zaka dan adam ko dai wani lokaci kaga yana wasa yana sakaci da abin da yake wajibi ne Allah faranta masa amma sai ga yana wasa da shi muna wasa da shi haka wa imma ayyata za Allah ya haramta kuma na sani kai ma ka sani amma sai ga mutun ya zake masa gashi abu kaza haramun ne Allah ya haramta kariya babu kyau kaza amma sai ga mutun yayi duk wannan menene tawaya ce a cikin dan adam ta kan mutun kuma babu wanda ya kubuta daga shi to fatasallallahu anan wajen kana roƙon Allah madaukakin sarki ne subhanahu wataala ayyujibaraka kadhalika al-insan da ya gyara maka wannan abin da kake malaki kadhalika al-insan naqisun fi ilmihi haka nan dan adam mai tawaya ne mai samun tawaya ne a ilimin sa naqisun fi hibzihi mai samun tawaya ne a haddasa ma kiyayewar abubuwan sa da'iman ya'lamu shay'a thumma yansahu ko da shi zaga dan adam zai san wani abu kiyaye shi amma nan da lokaci sai ga ya manta shi haka ne Allah madaukakin sarki yace da manzon sa tsira da amince tsara tabbata a gare shi wanda yafi kowa kwakwalwa mai karfi sanuquri uka falatan sa sai ce mai illa ma sha Allah sanuquri uka zamu karantar da kai alqur'ani halatan sa ba za ka manta shi ba sai Allah ya yi istisna ya ce illa ma sai abinda Allah ya gana ma ashe Allah zai iya mantar da manzon Allah bi wani abu tsira da amince tsara tabbata gare shi kuma ba haka bane kuma ya faru manzon Allah tsira da amince tsara tabbata gare shi akan alqur'anin da Allah ke masa bayani yana sallah yana jan sallah sahabbai suna bayan sa yazo wata aya annabi ya tsaya tsira da amince tsara tabbata gare shi annabi ya ƙara karanta bayan ta ya ƙara tsayawa tsira da amince tsara tabbata gare shi annabi haka ya tafi ruku Allah ya mantar da shi ita sai da aka masa laifi yace ina ubai dan ka bai sallah tare da mu bai ce ka ce ga ubai ne yana nan annabi ya ce da na tsaya baka tsaya da ni ba ai na manta ne sai ya rasulullahi ban sani ba ko an sauke ta ne ko an shafe ta ai bana yi shi shine gaggawa ba kun ji ladabi ko sai bana yi haka ba to yanzu idan manzon Allah tsira da abuki tsara tabbata a gare shi Allah ya mantar da shi wani abu ya ni ko kai yawa shi sai zaka duk yadda ka kai ga sanin abu da haddace abu Allah tara da shi ka manta eh haka ne zaka ka tuna wani abu ka manta shi wani abu ma ka je ka yi karatu sosai akan sa ka tuna shi ka karantar da shi amma lokaci kawai sai a maka tambaya akan sai ka manta shi eh Allah ya dauke kayan sa to wannan duk tawaya ce dan Allah madaukakin sarki nuna maka cewa kai dan adam ne tawaye shi kadai ne cikakke subhanahu wataala eh shi kadai ne cikakke falati fatasallallaha ayyujibraka fi kulli naqsin yaridu alayka to ana wajen kana roƙon Allah madaukakin sarki da ya gyara maka
ya dora maka dukkanin wata tawaya da za ta gudana ta zo wajenka ruzukuni da kace arzukuni Allah madaukin sarki azurta ka ay rizqan madiyan yakunu bihi ghidha'ul badan wa rizqan ma'nawiyan yakunu bihi ghidha'ul qalb lokacin da kake cewa Allahumma ruzukuni halato da wadannan abubuwan guda biyu sai malai ce arziki madiyan arziki na zahiri na jiki wanda yakunu bihi ghidha'ul badan da shi ake samun abincin jiki wa rizqan ma'nawiyan da kuma arziki na ma'ana shi ma yakunu bihi ghidha'ul qalb wanda shi kuma da shi ake samun abincin zuciya duk arziki ne in ka ce arziki ya kunshi arzikin da zaka samu ka dinka sutura ka gina gida ka sai abin hawa ka sai abinci ka biya yanzu duk wannan arziki ne hakanan arziki na ma'ana shine arzikin da zaka bawa zuciyarka abinci shine arzikin tsoron Allah da takawa kenan shi ba arziki bane shine mafi girman arzikin ba to ka rinka halatto da zuciyarka duk guda biyun nan kana roƙon su a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya baka su ka daina kakkai kuɗi ake nufi da kaza ta kaza dan galibi in ka ji mutum ya ce Allahumma rizquni me yake nufi galibi kuɗi yake nufi galibi baya kawo arziki na lafiya arziki na tsoron Allah arziki na kaza duk galibi ba a kawo malaka arzikul maddi rizqi ma arziki maddi alladhi yakunu bihi ghidha albadan yithlu at'am shine wanda ake samun abincin jiki da shi kamar abinci wa sharab da abin sha wal libas da tufafi wa sakan da kuma gurin zama wal ma'nawi shi kuma arziki na ma'ana kal iman malai ce kamar imani kana roƙon Allah madaukakin sarki ya baka arziki na imani wal ilm da ilmi wal amal da aiki da wannan ilmin as-salih wanda yake nagari wa ghairi zalika da wannan waɗannan mimmayin fa'il insani fil akhirah da cikin abin da ke amfanan mutum a lahira sai malai ce al ghalibu ala nas mafiyarin jayi daga mutane zaka samu annal insani yaqulu hadhihi alkalimat mutum yana ambaton waɗannan kalmomi a cikin sallarsa allahumma ghfirli warhamni wahdini wajbirni warzuqni duk yana fadawar fa'ani amma malai yace wala yashkuru hina qawliha annahu yas'alu allaha an-naw'ayn min ar-rizq mutum baya ji a cikin zuciyarsa yana roƙon Allah madaukakin sarki nau'i biyu ne na arziki arziki madi da arziki ma'anawi shi abin da yake kawo kawai shine arziki madi Allahumma rzuquni kawai Allah ka bani gida ka bani mota ka bani account ina yawa haka shine kawai galibi abin da yake kawo abin da yake zuwa zuciyar mutum kenan amma lokacin da kake cewa Allahumma rzuquni ko rinka halatto duk guda biyu eh rinka halatto duk guda biyu sai Allah ya baka su gaba daya malaita arzikul madi al badani arziki madi na jiki war rizqul qalbi ar ruhi da arziki kuma na ruhi wanda yake na zuciya wallazi yanbaghi lana an nastahdira malaita abinda kuma ya kamata shine barin ka halatto wa hadhihi al ma'na irin wannan ma'ana ne naksiba ajran wa fadlan sai ya kasance mun samu lada da kuma falala mun samu ladan addu'ar da muke mun samu kuma falala ta abinda muke roƙa na arziki na jiki da arziki na ma'ana Allah madaukakin sarki ya samu dace da kuwa sun dakata ana insha Allah ta'ala sati biyu sun shiga sujjada ta biyu abinda muka fadi daidai na'am eh na'am eh sai aka dago eh eh ai abin da zai kenan zai fasa tafiya tunda dama wa yake koyi da shi liman kuma ga liman a lokacin da yake kokarin yawa to sai bar liman ya dago ya tsaya shi ma kuma sai ya ci gaba tunda ya riga ya kabbara harama shi shikenan kawai sai ya dora hannunsa akan na dama na hagu ya dora kan kirjin sai ya ci gaba da sallah ba bukata sai ya ci da kuma a lokacin ko da liman ya dago ba bukata na'am eh idan mutum yana roƙon Allah madaukakin sarki in ya halatto da buƙatarsa kadai Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin zuciyarsa zai iya amsa masa in ya faɗa ba kuma daidai ne duk manzon Allah ya yi kira da aminci tsara tabbata a ƙarshe yanzu
a cikin hadisi annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi yace dukkanin annabi yake ga wani sahabi cewa yayi salatin annabi da yawa yace ya rasulullahi zan sanya salatin ta shine 1 bisa 3 kun addu'oina annabi yace da ka ƙara da yayi yace ya rasulullahi zan sanya salatin ta shine rabi annabi yace da ka ƙara yace to ni zan sanya addu'a ta ma gaba ɗaya salatin ka ne ya rasulullahi sai annabi yace idan tuqda hajatuk wa tukfa hammuk
yace in ko kai haka
kuma kada ku ka Allah zai yayi maka kuma duk wata bukata ka Allah zai biya maka ina fata an fahimta kaga ai ba ruqayi ba kawai salati zai ce da inda kake kai kai annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ta inda kake ga kana salati inda ka lazimci salati annabi kira da mu ci tsara tabbata gare shi wallahi ina fata an fahimta yawa to kaga ashe ko da baka roki Allah madaukakin sarki ba in dai kai abinda Allah yake so ka halatu da abin shikenan Allah zai amsa maka haka nan kuma karo aka ce Allah ka bani kaza ka bani kaza shi ma baka yi laifi ba duk ya tabbata kowanne daidai ne kowanne ya danganta da irin imaninsa wani shi gane yake ne shiru ko ba gane ba haka ne aiko Allah wani gane yake in yi shiru bai faɗa ba kamar fa kai ai yanzu fa ba gane akwai wancan da yake bukata ba gane wancan ba sai ya ce da kaza eh to bashi ya faɗa bashi ya ce da kaza duk Allah yana jin sa ba haka bane wanda kuma imani suna gani cewa in yi sallar dare ya zauna ya cewa annabi salati da istighfari ya isa masa shikenan ina fata an fahimta wannan kuma ba ne mutum ya daina addu'a gaba daya a Allah ba ya so mutum ya daina addu'a eh kai ta addu'a innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama a ba ce ka daina addu'a ai Allah ba ya so ma ka daina roƙon sa eh Allah in ka daina roƙon Allah Allah fushi yake da kai yawa amma dai kowa akwai irin yanayin imanin sa da kuma irin yanayin fahimtar sa da Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am to bismillah na'am na'am ya gani eh shine daidai wannan shine da ba sai dan mutune tafi sai da ba wakana da ce Allahu akbar ya tafi ba ai dai daga cikin sabon annabi yake cewa tsira da mu ci tsara tabbata gare shi idan annabi zai sujada yace dai mu baya dukar da bayan sa ya tafi sujada har sai annabi tsira da mu ci tsara tabbata gare shi ya sujada to idan da annabi ya ce Allahu akbar ba ban sai ba dan kabbara ai abin da yake alamta maka kai ne kai koyi da limani to da ka sai mutun yaje sannan yake cewa Allahu akbar indai a sujada ba lokacin da kake tsaye kace Allahu akbar ka fice na ba'a ba daidai bane idan limam yana da nauyin jiki haka wasu ma mun kuma daga samari ne suna da kazar kazar haka bane amma yaje su riga shi zuwa haka ne kaga za a samu matsala kin an samu mamu ya riga liman kin wanda aiki ne kuma da ba'a su Allah subhanahu wataala ya samu dace ga wasai mu daga ta haka abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kusuran da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه